I photograph evening light and send out once the setting sun to the ones that I love. And the bastards, they will fall to the ground, splitting hairs and taking bites, trying always to belong. And we sing, oh, oh, fairly well, oh, farewell, farewell. Ah, oh, fair warning to the walls that come between the loving father and the son.
La da 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 da